إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters a cikin garin Bauchi a yau Lahadi 19 ga watan Dhulqa'da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1443 wanda ya daidai da 19 ga watan 6 shekara 2022 miladiya kamar yadda muka sani Allah madaukakin sarki cikin kaddarawarsa ya bamu dama mun kammale karatun littafin mu na kitabut tauhid wanda muka shafi sama da shekara da wani abu muna karatu a cikin sa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aiki da abin da ke cikin sa Allah madaukakin sarki ya gafarta mu shi malam Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya haskaka mukuncin sa Allah ya ƙara albarka a cikin abin da muka karanta kamar yanda muka ambata cewa yau insha Allah ta'ala za mu sanya sabon littafi kuma alhamdulillah cikin kaddarawan Allah mun samu isa kan littafin da za mu ci gaba da karanta shi insha Allah ta'ala littafin da za mu dauka shine littafin la tahzan wallahu rabbuk la tahzan wallahu rabbuk ma'ana littafin shine la tahzan kar ka yi bakin ciki kar ka ji komai kar ka yi damu kar ka shiga damuwa wallahu rabbuk matakal dai Allah ne ubangijinka wacce ta wallafa littafin ita ce malama Shaykhatu bintu Muhammad al-Qasim wadda ita ce littafin da muka fara karantawa a majalisin nan shine littafin mukaffiratuz zunub littafin sharhi mukaffiratuz zunub na Ibn Taymiyyah wanda ta yi masa sharhi ita ce muka fara karanta littafin ta a wannan majalisi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka mata da alkhairi wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk abinda zai karantar da mu shine wato matukar mutum yana tare da Allah matukar mutum yana da kyakkyawar alaka tsakanin shi da Allah ya yarda cewa Allah shine ubangijinsa ya yarda cewa Allah shine mahaliccinsa ya gamsu cewa Allah shike jujjuya lamuransa baki daya ya yarda cewa akwai abin da yake masa kallon alkhairi ne amma a ilimin Allah na tunfil azal ya san wannan abin ba alkhairi bane gare shi ya gamsu cewa akwai abin da yake masa kallon sharri ne amma a ilimin Allah na tunfil azal ya san cewa wannan abin ba sharri bane a gare shi ya gamsu da wannan to dukkanin abin da ya same shi a duniya idan ya tuna cewa yana da Allah to zai fita daga cikin bakin ciki zai fita daga damuwa shine a farko malama ta kawo tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yukthiru an yaqula allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani. Annabi sallallahu alaihi wasallama yukthiru an yaqula, yana yawan maimaita wannan addu'ar, yana cewa allahumma ya Allah inni a'udhu bika min alhammi wal hazani, ya Allah ni ina neman kariyanka, ka tsare ni, ka kare ni daga damuwa da kuma bakin ciki. Allah ka kare ni daga dukkanin damuwa da kuma dukkanin bakin ciki, Allah ka kare ni. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi, hadisi na 2893. Qala ibn al-Qayyim, al-Imam ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Tariqul Hijrataini shafi na 361 yake cewa la huzna ma'a Allah faman kana Allah ma'ahu fama lahu wa lil huzni wa innamal huznu liman fatahu Allah. Ibn al-Qayyim yace la huzna ma'a Allah, babu damuwa, babu bakin ciki, matukar mutum yana tare da Allah to bai da damuwa, bai da bakin ciki. In dai mutum ya mika lamuransa gaba ɗaya ma Allah to ba zai taba bakin ciki ba, ba zai taba tabewa ba. Faman kana Allahu ma'ahu, duk wanda Allah ya kasance tare da shi to famalahu walil huzni, to bakin cikin me zai yi kuma, Allah yana tare da shi to me yana bakin ciki kuma. Wa innamal huznu liman fatahu Allah, amma bakin ciki waye yake bakin ciki? Shine wanda Allah ya kubuce masa, shine wanda Allah baya tare da shi, wanda baya tare da Allah, wanda bai da kyakkyawan alaka tsakaninsa da Allah, to wannan zai ta rayuwa a cikin bakin ciki ne. Dan addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawan maimaitawa yana Allahumma fa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabaraka rabbana wa ta'ala, yana maimaita fa innahu la yadhillu man walaita, duk wanda Allah ka jibinci lamuransa, duk wanda Allah ka zama kai ne mai taimakonsa to ba zai taba tabewa ba, ba zai taba kaskanta ba. Amma wala ya'izzu man adaita, duk wanda Allah ka ki shi, duk wanda ka kyamace shi to ba zai taba daukaka ba har abada. Duk wanda Allah ya kasance tare da shi to ya dinga samun daukaka kenan, ya dinga daukaka kenan. Duk wanda kuma yayi nesa da Allah, yayi watsi da Allah, Allah yayi watsi da shi to wannan ya dinga tabewa kenan, har abada ba zai samu daukaka ba, har abada ba zai daukaka ba. Saboda Allah ya ce in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun. In dai har Allah ya taimake ku, in yansurukumullah, in har Allah ya taimake ku, ya sa muku taimakonsa akan ku to fala ghaliba lakum, ba wanda ya isa ci galaba akan ku. Amma fa wa in yakhdhulkum, in Allah ya nufin tabar da ku to faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi, wa kuke da shi da zai taimake ku ba Allah ba, babu. Saboda haka wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun, dukkan mu'minai su dogara ga Allah subhanahu wataala, Allah ya bamu ikon dogaro gare shi. To bayan wayannan sai malama ta kawo muqaddima, wato gabatarwa. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah ubangijin talikai. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, tsira da amincin Allah su kara tabbata ga mafi daraja, mafi matsayin annabawa da manzanni, shine nabiyyina Muhammadin, annabinmu annabi Muhammad, wa alihi da iyalansa, wa sahbihi ajma'in, da kuma sahabbansa baki daya. Wannan ta kawo ni a matsayin shanin fage, tare da cewa wasu malamai suna ganin ainihin abinda annabi ya karantar in za a bude wani taro ko wani rubutu ko wani kaza shine innal hamdalillah, shine ainihin wanda yazo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To amma kamar inda Ibn Taymiyyah ya dauki innal hamdalillah din khutbatul haja sunanta, ya rubuta mata, ya rubuta littafi akan ta mai takin al-khutbatul haja allati kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'allimuha ashabahu. khutbatul hajar da annabi ke karantar da sahabbansa. To amma wasu malamai suna ganin babu laifi idan an yi wata gabatarwa wanda ba wannan ba, Allah ya samu dace, amma na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi lada kuma shi yafi cancanta a koda yaushe. Sai ta ce wa ba'd, bayan haka. Wannan wa ba'd kamar yadda Imam al-Bukhari ya bude babi a littafinsa babu amma ba'd, yace abin da yazo daga annabi shine madadin wa ba'd, yace amma ba'd, amma ba'd. To amma duka waɗannan ba abubuwa ne da za a tada jijiyan wuya a kansu ba, tunda ba sallah bace ba azumi bane, ballantana a ce an bada wata fatawa da za ta rusa wa mutum ibadarsa. Khalaqallahu al-insana, Allah ya halicci mutum, wajabalahu ala qiba'in muta'addidatin, sannan Allah madaukakin sarki ya daura rayuwar mutum, ya alakanta rayuwar mutum da wasu irin abubuwa waɗanda suke daban-daban masu jujjuyawa, wasu irin halaye yanayi masu jujjuyawa daban-daban muta'addida masu yawa, ma baina ghababin wa hulmin, wani zaka same shi, wato rayuwar ɗan adam tana tsakanin ma baina ghababin wa hulmin, tana tsakanin fushi da kuma haƙuri, wani zaka same shi na da saurin fushi, wani kuma zaka same shi na da haƙuri, wani zaka same shi ruwa biyu ne shi, wani lokacin kaga ya fusata akan abinda bai kai ya fusata ba, wani lokacin kaga abinda ya kamata a ce yayi fushi ya fashe amma sai ga yayi haƙuri. Wa ajalatin wa anatin, tsakanin gaggawa da kuma bi a sannu-sannu, wani zaka gan shi yana da gaggawa, wani zaka gan shi kuma yana da nawa, wani gaggawarsa ta yi yawa, wani kuma nawarsa ta yi yawa. Wa dhahikin wa buka'in, wani zaka gan shi yana da saurin kuka, abu kaɗan sai ya sa shi kuka, abu kaɗan sai ya sa ta kuka, wani kuma shi kuma yanda Allah ya shi sunan shi shi baka fushi ne kawai, ko ina ka gan shi dariya kawai yake. To wani lokacin kuma sai ga mai kuka ya yi dariya, wani lokacin sai ga mai dariya shi ma kuma ya yi kuka, saboda watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, wa'innan kwanaki ne inji Allah ya ce da muke jujjuya su a tsakanin mutane, yawmun laka wa yawmun alaika, wata rana kuma naka ne, wata ran kuma rana ce a kanka. Wa huznin wa farahin, wata rana sai ga mutum a cikin baƙin ciki, wata ran kuma sai gan shi a cikin farin ciki, wata ran sai ga mutum a cikin damuwa, wata ran gan shi a cikin annashuwa. Wa hadha min kamali qudratihi azza wa jal, wannan yana daga cikin cikan ƙudurar Allah, cikan ikon Allah. Za ka iya samun a cikin gidaje, a cikin gida guda ɗaya za ka iya samun a rana ɗaya, a lokaci ɗaya, wannan na fushi, wannan na murna, wannan na fushi, wannan na murna, wannan tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Haka duniyar ma take tafiya, lokacin da wani ke cikin damuwa, lokacin wani kuma yake samu abin farin cikin da a duniya babu abin farin ciki a wajensa irinsa. Sanda wani ya kai makura wajen baƙin ciki, wani kuma ya kai makura ne wajen farin ciki. Yau yanzu asuban nan wasu sun kwana a ɗakin mai jego, ana ta murna ta sauka lafiya, an haifi ƴan biyu, Allah ya sa albarka, Allah ya sa albarka. Wasu kuma sun kwana cikin kuka, cikin dare, Allah ya mahaifinsu rasuwa. Wasu suna farin ciki, wasu sun zo, wasu kuma suna baƙin cikin, wani ya tafi. Saboda haka duka wannan iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala, wannan duka cikan kamalar Allah ce. Shika ce ta kamalar Allah. Lokacin da ake ɗaura auren wani, lokacin kuma auren wani yake mutuwa. Lokacin da wani yake zuwa duniya, lokacin wani kuma ake kai shi makabarta. Lokacin da wani yake samun buɗi na arziki, wani kuma lokacin yake samun karayin arziki. Lokacin da wani yake fitowa daga asibiti, wani kuma lokacin ake shigar da shi. Saboda haka a wannan jujjuyi ne da Allah subhanahu wa ta'ala, jujjuya yanayi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi. Idan ka je asibiti yau ka duba gadaje, idan ka koma bayan sati biyu za ka samu wasu ne aka kawo ba waɗancan ba, wancan an sallame su an kawo wasu, wataƙila ma wasu sun mutu a cikinsu an kawo wasu. Wannan duka yana daga cikin iko da kuma kamalan kudura ta Allah subhanahu wata'ala. Yana daga cikin abubuwan da zai nuna maka cewa Allah shine Allah ba wani ba. Wa tamami hikmatihi, wannan yana daga cikin cikin hikimar Allah. Duk abinda Allah yayi akwai hikima a cikin sa. Duk abinda Allah yayi akwai hikima a cikin sa. Babu kuskure ko dai a cikin sha'anin Allah. Duk abinda kaga Allah yayi to akwai hikima a cikin sa. Wa azimi khalqihi, yana daga cikin abinda zai nuna maka girman halittun da Allah subhanahu wata'ala yayi. Wannan duka iko ne na Allah subhanahu wata'ala. Yana daga cikin abin da ke ƙara tabbatar maka da Allah guda ɗaya ne, shine duniya ta ci gaba da tafiya a wannan tsari. Wani yayi farin ciki, wani yayi bakin ciki, wani yayi kuka, wani yayi dariya, wani yaji daɗi, wani yaji haushi, wani yayi haƙuri, wani ya zama mai fushi, wani ya zama mai gaggawa, wani ya zama mai nawa. Wannan duka yana daga cikin kudura ta Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace lokacin da Allah ya halicci Annabi, da dai halicci Annabi Adam daga ƙasa, kowace irin ƙasa sun da kawo damƙa guda daga cikinta, da mai laushi, da mai tauri, da fara, da baka, da duka sanda aka hada. Kisa wani zaka ganshi yana da kaushin zuciya, wani zaka ganshi zuciyarsa yana da tattausan zuciya, wani zaka ganshi yana da saurin fushi, wani bashi da saurin fushi, wani zaka ganshi katu, wani siriri, wani zaka ganshi dogo, wani gajeri. Wannan duka kudura ce ta Allah subhanahu wata'ala. Sai malama take cewa wa'aridul huzni ma'al awam min al-awaridil bashariyya, wato bujirowa na yanayin fushi na daga cikin yanayi dake bujiro ma dan adam ba tare da izinin sa ba. Idan ce al-arid shine abin da zai bujiro maka kwatsam ba tare da ka san da shi ba, to bujirowa yanayin fushi na daga cikin yanayin dake bujiro ma dan adam ba tare da ya san da shi ba. Wani lokacin za ka ga kana cikin damuwa ne kawai, kai in an tambaye ka me yasa ka cikin damuwa kai ma baka sani ba. Sai da ce yubahu fi mawaqini wa yudhammu fi ukhra, wani lokacin akan, wato wani lokacin yanayin fushi, in mutum ya samu kansa a cikin fushi, to wannan fushi ne mubah, wanda yake halal, za a jinjina masa in yayi fushi a wannan lokacin. Wani lokacin kuma za a zarge shi idan yayi fushi a wannan lokacin. Misali, Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman, wanda yaga wani mummunan aiki a cinku, in zai iya gyarawa da hannunsa ya gyara, in ba zai iya ba yayi da baki, in ba zai iya ba ya kyamaci abin a zuciyarsa. To wannan duk mutum yaga ana saba ma Allah sai ya ji bakin ciki, to wannan ya ji damuwa, dan me zai dinga ganin ana zinace-zinace, dan me zai dinga ganin ana kaza, dan me zai dinga ganin yanzu wane mutuncinsa bai kai ya bar kaza ba, yanzu ya shiga damuwa dan yaga ana saba ma Allah. To wannan sai a ce damuwan da ya shiga huznun ne mahmudun, damuwa ce wacce za a jinjina masa, wanda za a yaba masa a ce ka shiga damuwa saboda kaga ana saba ma Allah. Amma aka ce baka da ikon gyarawa da hannu, baka da ikon yin magana, kuma a zuciyar ma baka kyamaci abun ba, to wannan ya nuna cewa kai ma ka yarda da aikata abin kenan, kai ma ka yarda da aikata abin kenan. To amma bakin ciki akwai kuma inda zai zama bakin ciki mazmu, abin zargi. Shine misali, kaga wani kana ganin tare ku taso da shi, ko unguwar ku daya tare kuke sallah, tare kuke kaza, kwatsam sai ga Allah ya azurta shi, ga manya-manyan motoci, ga manya-manyan gidaje, ga kuɗaɗe masu yawa, sai ka yi dakonsa, kullum kana cikin damuwa, kullum kana cikin damuwa, ya hana ka bacci. Wannan sai a ce bakin ciki ne amma na zargi, za a zarge ka saboda ka ɗaura ma kanka wata damuwan da za ta hana ka sukuni. Mafi girman dako da mutum zai yi, mafi nauyi da mutum zai yi shine ya dakon wani a zuciyarsa. Saboda in kai dakon itace ko kai dakon jarkar ruwa, wani zai iya ganinka, ɗanka zai iya ganinka, ya zo ya karɓa maka wannan dakon, ya raba ka da nauyi. Amma dakon da ke cikin zuciya babu wanda ya san me ke zuciyarka, kai kadai ne, kai ta ramewa kai kadai, amma ba za a gane me ke damunka ba, ka hana kanka bacci, ka shiga damuwa kawai kana taraddudi kana tunanin wani kana tunanin wani saboda haka to bakin cikin kala kala ne wan naziru al-yawm li hali kathirin min an-nas malama take cewa wanda ya kula a yau idan mutun ya kula da yawa daga cikin halaye da kuma yanayin mutane yajidu anna minhum man yahmalu huznan la yufariquhu zai ga cewa a cikin mutane da yawa akwai wanda zaka ga ya dauki bakin cikin da ba zai taba rabuwa da shi ba wa hamman la yanfaku anhu ya dauki wata damuwar da damuwar ba za ta taba wato rabuwa da shi ba damuwar ba za ta taba fita daga jikinsa ba addabihi ila al-ya'si wal ihbabi har ya zama wannan bakin cikin da wannan damuwar ta kai shi zuwa ga cire tsammani daga rahman Allah da rushe ayyukansa ya rushe kansa ya rushe ayyukansa ya cire ma tsammani daga rahman Allah wani ma har ya fara nema a wajen wani wanda ba Allah ba amma in mutun ya tsaya a wajen Allah in mutun ya tsaya a wajen Allah wallahi tallahi zai samu nasara mu duba mu gani annabi ibrahima alayhi salatu wassalam yayi aure ya aure nya nasara shekara 100 shekaransa sama da 100 sama da 100 bai samu haihuwa ba matan shekaranta sama da 80 bata samu haihuwa ba amma da mala'iku suka zo kawo masa ziyara yace musu ma khadubukum ayyuhal mursalun ya ku manzanni ya ku waɗannan ƴan sakon me ya kawo ku suka ce inna ursilna ila qaumil lut an ai ma khadubukum qala fa ma khadubukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumil lut suka ce an aike mu ne zuwa ga mutanen annabi lut mu je mu halakar da su Allah yake cewa wa nabbi'uhum an dhayfi ibrahim idh dakhalu alayhi fa qalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin halim suka ce mun zo mu yi maka bishara ne da da mai hakuri qala abashshartumuni ala an massani al-kibar yace yanzu kuna mun bishara da samun da bayan girma ta riga ta zo mun sama da shekara 100 kuke mun bishara da samun da fa bima tubashshiru dan yau kuke mun ina albishir kuke wannan qalu basharnaka bil haqq suka ce wallahi bisharin gaskiya muke maka falatukum min al-qanbi kar ka zama cikin masu cire tsammani daga rahmar Allah sai ya ce musu min wa man yaqunatu min rahmati rabbih illa dallun yace wa ke cire tsammani daga rahmar Allah in ba batacce ba shekaransa sama da 100 amma har yanzu bai cire tsammani daga rahmar Allah ba cewa zai samu da wannan rashin cire tsammani da yake daga rahmar Allah sai gashi Allah ya bashi ƴaƴa biyu kuma annabawa ƴaƴa biyu annabawa kuma duka waɗannan ƴaƴan nasa jikokin su annabawa ne da annabi ishaq da annabi isma'il annabi ishaq aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama man akramun nas wa yafi kowa karamci yace yusuf annabi yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah shine annabi yusuf shi annabi ne babansa yaqub annabi ne kakansa ishaq annabi ne wato a kakan babansa ibrahim shi ma kuma annabi ne manzo ne kuma badadin Allah ne wannan tsatsan annabi ishaq ne a tsatsan annabi isma'il kuma aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda bai cire tsammani daga rahmar Allah ba annabi zakariya alaihi salatu wassalam shekara nawa sama da 100 lokacin da aka bashi rainunna na Maryama alayhi salam shine mai kula da ita a masallaci duk sanda yazo sai yaga an kawo abinci wa ya kawo ita ce huwa min indillah inna allaha yanzuqu man yasha'u bighayri hisab daga wajen Allah ne da yaga haka bai da da amma bai ci da tsammani daga rahmar Allah ba Allah ya ce hunalika da'a zakariya rabba a lokacin a wajen sai annabi zakariya ya daga hannu ya roki ubangijinsa qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba yace ya ubangiji ka bani ka mun baiwa ka mun kyauta daga wajenka ka bani zuriya ta gari ita shi addu'a كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا الله يجيك ambata musu ambatar rahamar ubangijin ka je mu bawon sa Zakariya lokacin da ya kira ubangijin sa kira boyayya cikin dare qala rabbi inni wahana al'azm minni washta'ala ar-ra's shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya ya tashi yace ya rabb ya ubangiji inni wahana al'azm minni yace ya Allah kashina yayi rauni washta'ala ar-ra's shayba ga kaina duka ya cika da furfura na tsufa amma duk da haka walam akun bi du'aika rabbi shaqiya duk da haka ya ubangiji ban zama shaqiyi mar rabo game da roƙonka ina roƙonka ban cire tsammani ba ka bani da wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fa habli min ladunka waliya yace ya ubangiji ina tsoron waɗanda za su gaje ni a bayana ga matata kuma juriya ce bata haihuwa ya Allah ga ni na tsufa ga matata bakarari ya ce ba ta haihuwa ya ubangiji duk da haka shi ba ya tsufa matarsa kuma bakarari ya ce ya san ba ta haihuwa amma duk da hakan yana so sanadiyar shi da matar Allah ya ba su ta suratul anbiya Allah ya ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja Allah ya ce muka amsa masa muka bashi kyautan annabi Yahya muka gyara masa matarsa muka gyara masa wasu suka ce muka ƙara gyara mata halittarta muka gyara masa dabi'unta aka gyara mata mahaifanta sai gashi nan ta dauka ciki fa habli min ladunka waliya yace Allah ka bani magaji yarithuni wa yarithu min ali yaqub wanda zai gaje ni kuma yayi gado daga aikin iyalan annabi yaqub sannan Allah in ka tashi ba ni da ba kowanne iri nake so ba waja'alhu rabbi radiya ka bani wanda ka yarda da shi sai gashi Allah yana ce masa ya Zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya Allah yana ce masa ya kai Zakariya albishirinka muna maka bishara da wani da sunan shi Yahya tunda aka yi duniya ba a taba samun wani mai suna Yahya ba in ba shi ba akan shi za a fara Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya yace rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imra'ati 'aqiran wa qad balagtu min al-kibari 'atiya yace Allah kai na dan samu da ga mata ta bakarariya gashi nan kuma ni na kai makura wajen girma qala kadhalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin Allah yace haka nan ubangijinka yace wannan abu ne mai sauki ka manta ne kai ma wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a kai ma ba ada da na halice ka ai kai ma ba komai bane samar da kai to me abin mamaki me abin mamaki don matarka bakarariya ce kai ka tsufa ka samu da me abin mamaki kai da aka samar da kai daga babu saboda haka duk da wayannan damu wayannan duka annabawan Allah ne muga annabi Yaqub alaihi salatu wassalam dan sa annabi Yusuf ya habata sama da shekara 40 bai ganshi ba ƴaƴansa sun je sayo abinci akai duk abin da akai ba tarihin da yake sun kawo ba akai duk abin da akai karshe aka rike annabi Yusuf ya rike kaninsa Binyamin babban wansu shi ma yace falan abraha al-ardha hatta ya'dana li abi aw yahkum Allah li yace ni ma bazan bar wannan garin ba har sai Allah ya yi hukunci ko kuma babana ya bani izini saboda haka ƴaƴa guda uku yanzu babu su amma da yake bayani ma ƴaƴan akan yanayin yana cewa ya asafa ala Yusuf yace kai wayu kai tona ina cikin damuwa game da ɗana Yusuf tun na farko sama da shekara 40 yau ban ganshi ba وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم اذا ننسى سكي فري wannan bakin tsakiyar mai babu shi a idan sa zunzurutun yanda ya kuka yana cike da bakin ciki suka ce masa tallahi taftau tadhkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhaliki suka ce kai dai baraka dai na kiran yusuf din nan ba za kai ta kiran yusuf din nan har sai ka halakar da kanka amma me yace musu innama ashku bathi wa huzni ila Allah yace musu ina kai koken damuwa ta da bakin ciki na ne zuwa ga Allah ba gare ku ba ba ina gaya muku bane ina gaya mu Allah ne wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu saboda na san abin da baku sani ba game da ubangiji da haka yace musu ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhi wala ta'asu min ruhillah yace ya ku ya aina ku fita ku bazama a cikin gari fatahassasu min Yusuf wa akhi, ku je ku binciko, ku je ku yi lalimi, ku nemo min Yusuf da dan uwansa. Wala tai asu min rauhillah, kar ku ɗebe tsammanin daga rahamar Allah. Ku fita, za a samu Yusuf. Innahu la ya'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun, yace musu ba mai ɗebe tsammanin daga rahamar Allah sai kafiran mutane. Ku fita, ku fita, Yusuf yana nan a raye da shi da dan uwansa. Ku bincika, ku zagaya, za a samu shi. Sama da shekara 40 ba a gan shi ba, amma har yanzu yana da yaƙinin cewa in dai yana nan to Allah zai dawo masa ɗansa. Sai gashi nan Allah ya nuna masa ga ɗansa nan ya zama sarki. Sai gashi nan ya zama sarki, har Allah ya ce wa rafa'a abawaihi 'alal arshi wa kharru lahu sujjada. Ya ɗauki iyayensa da mahaifiyarsa da mahaifinsa ya ɗaura su akan kujeransa na sarauta. Wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl. Dukansu da ƴan uwansa 11 da iyayensa suka faɗi suka yi masa sujjada. Wannan a matsayin gaisuwa kenan a lokacin su, amma ba yanzu ba. Sai ce baba ka manta a farkon sura, ai na faɗa maka inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Ai na faɗa maka cewa na ga taurari 11 da rana da wata suna mun sujjada. Yace to wannan shine hadha ta'wilu ru'yaya min qabl. Wannan ita ce fassarar mafarkin da nayi a baya. Qad ja'alaha rabbi haqqa, gashi ubangiji na ya sanya ta zama gaskiya. Wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijn, yace Allah ya kyautata mu ya fitar da ni daga cikin gidan kurkuku. Ce ashe har zaman gidan kurkuku kai, ka zauna a gidan kurkuku sosai, ya zauna a gidan kurkuku bid'a sine shekaru masu yawa. Waja'a bikum min al-badawi min ba'di an nazafa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati, sannan ya fito da ku daga ƙauye, kuka zo bayan shaydan ya ratsa tsakanin da ƴan uwana ya raba da su. Inna rabbi latifun lima yasha. Saboda haka annabi Yaqub bai ci da tsammani daga rahamar Allah ba cewa zai samu ɗansa Yusuf da ƙaninsa, gashi kuma Allah ya dawo da su. Saboda haka duk abinda mutum ya shiga na bakin ciki so ake kawai ya gane cewa Allah yana tare da shi, kada ya ci da tsammani daga rahamar Allah. Wataƙil kai kana gaggawa ne, kana so yanzu a yi sha yanzu magani yanzu, shi kuma Allah ya hanga maka abin da ya fi shi alkhairi ne. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wa asa fa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Allah ya ce ta iya yiwa akwai abin da kun san kuna masa kallon alkhairi amma sharri ne, wani kuna masa kallon sharri amma alkhairi ne. Alkhairi ne, kai baka san kanka kamar yadda Allah ya san ka ba. Saboda Allah ya ce wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah ya ce mu muka san dan adam, kuma mu muka san me zuciyarsa ke masa waswasi, me yake kullawa a zuciyarsa. Sannan Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, Allah ya ce mun fi kusanci zuwa ga dan adam, mun san shi, mun fi kusa da shi sama da jijiyar wuyarsa, sama da jijiyar da ta hada kansa da wuyarsa. Kaga dai a jikinka babu abin da yake da kusanci da kai kamar wannan jijiyar, idan an yanke ta ka tafi kenan. Amma Allah ya ce na fi kusanci da kai sama da wannan jijiyar. Saboda Allah ya nuna maka ya san ka, ya san me ye alkhairi gare ka, ya san kuma menene sharri a gare ka. Saboda haka lokacin da kake cikin bakin ciki ka ci gaba da addu'a, ba a ɗebe tsammani daga rahamar Allah, ba a shiga damuwa. In ka shiga damuwa ka ci gaba da addu'a, kar ka yi gaggawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil, Allah yana dan tare da bawansa kuma zai amsa addu'ansa matukar bai gaggawa ba. Yaqulu qad da'awtu rabbi falam yustajab li, yace gashi dai nayi ta addu'a, nayi ta addu'a har na gaji Allah bai amsa mun ba, har na sari, to Allah anan Allah bari amsa ba. Amma alƙawari ne Allah yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ubangijinku yace ku roƙe ni ku kira ni, ni Allah yace nayi alƙawarin zan amsa muku. Allah ya ce yayi alƙawari. Saboda haka bakin ciki wannan tsari ne na Allah, dole mutum zai rayu a cikin bakin ciki. Da haka a wani yakan shiga cikin damuwa har ta kankan shi zuwa ga ya ɗebe tsammani daga rahamar Allah. Wadhiqi sadri wa takaddudil bal, wani yakan samu kansa a cikin wato kuncin zuciya da kuma mai yanayi na damuwa, yanayi na fitina, yakan samu kansa a cikin kuncin zuciya. Mimma kad yakunu ala amrin غير ذي بال واللوكة ثم راك جا إنك جا دامون إنك تنبيش سك جا الأمرين نوا وند بايدا ولي ما سيبي ما كيش جا وند دامون ما أما سك جا يفعل أشين دامون لهذا كله ما لما تجي سبود وند دكا عزمت مستعينة بالله سين أوكي أزمة إن أمني من تيمكون الله على الكتابة في هذا الموضوع سين أجي توبرين إني ربطو أكن وانا موضوعي نبكين تكي دا داموا يا منيني سبو ونبكين تكي كما منيني ما غنين داموا برؤية شرعية تربوية تحنير واتو كلادة أبوبوا غني نشريعة ستانيون كلادة غني نشريعة دا كما كلادة تربية غني wanda shari'a musulunci ta zo da shi da kuma wacce take da alaka da tarbiyya mabniyatan asbabal huzni wa ma yuaddi ilayhi mubayyinatan asbabal huzni wa ma yuaddi ilayhi zan yi bayanin na farko sabuban da ke kawo bakin ciki kuma me ke kai mutum ma zuwa ga yi wa'annan sabuban wa duruku ilajihi da kuma hanyoyin da mutum zai bi ya samu waraka daga cutan bakin ciki wa ma yu'inu alaihi da abin da zai taimake shi akai sulwatan lil hazini wa qurrata aynin lil mahmumi saboda me ya zama waraka ce ga mutumin da ke cikin damuwa da kuma sanyin idanu waraka ga wanda ke shiga bakin ciki da kuma sanyin idanu ga wanda ke cikin damuwa as'alullahi an yataqabbala ma katabtu ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi abinda na rubuta wa an yanfa'a bihi man yaqra'uhu sannan ya amfanar da duk wanda zai karanta ya amfanar da duk wanda zai karanta innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi saboda Allah shine majibincin haka kuma shine mai iko akan haka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ya dadin salati da tsira ga annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa da kuma sahabbansa baki daya saboda haka wannan shine a takaice abinda shi wannan littafin zai karantar da mu na farko da mu ji menene ma'anan bakin ciki menene ma'anan damuwa wasabu ba ke kai mutun zuwa ga yin damuwa ya za a yi mutun yi maganin damuwa in ya shiga cikin damuwa wani cuta wasu cututtuka yawan damuwa ke haifarwa a gangan jikin mutum da kuma wasu mas'aloli akan abin da ya shafi damuwa sannan da ƙarshe cewa zamu cewa la huzna fil janna duk yanda mutum yayi bakin ciki anan to fa in ya shiga aljanna babu bakin ciki to wannan rayuwa da muke ganin ta tsari ne na Allah a rayu wani lokacin ai bakin ciki wani lokacin ai farin ciki wannan tsari ne na Allah a aljanna ne kawai ba a bakin ciki amma anan duniya kan yanda kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya rayu a duniya shi ma bai tsira daga bakin ciki da damuwa ba a duniya wallahi ba wanda zai rayu a duniya shi daga damuwa daga bakin ciki sai dai koyi alallaba duk wanda ka ganshi ko bawon Allah ne ko ustazu ne ka ganshi kamar yana cikin nishadi bane kawai ya fika hakuri ne da godiyan Allah ya fika hakuri ne kawai da godiyan Allah amma in mutun ya zama mai yawan raki yawan damuwa to bari taba zama lafiya a duniyan nan ba saboda haka Allah ya ce shi innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a Allah ya ce shi dan adam an halicce shi ne halu'a mutumin da yake yawan raki sai a ce masa alhalu' mai yawan raki idza massahu sharru jazu'a lokacin da sharri ya same shi sai kowa ya sani yayi ta korafi kenan wa idza massahu alkhairu manu'a amma in alkhairu ya same shi kuma sai ya zama maruwaci me ya maganin wannan damuwar sai Allah ya ce to ka rike sallah sai ya ce illal musalli wayanda ba sa cin wannan kawai su ne masu kula da sallah dan haka idan ka dage ka hakura rayuwar nan zaka yi ta zama a cikin bakin ciki amma in kai hakuri saboda annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran da ya tashi cikin sahabbansa ya dauki wata kara ya zana musu wani cycle yace wannan ita ce rayuwar duniya baki daya sai zana musu wani layi a tsaki wani cycle karami a tsakiya yace to wannan shine dan adam a cikin wannan sai ya zana wasu arrows suna fuskantar wannan layin sai ce to waɗannan arrows din sune al-a'rad sune cikas na rayuwa in akhba'aka hadha nahashaka hadha in akhba'aka hadha nahashaka hadha in akhba'aka hadha nahashaka hadha in kai tsalle ka tsallake wannan bai cike ka ba to kana dirawa shi kuma wannan zai cike ka in ka kauce ma wannan to wannan ba za ka kauce masa ba in ka kauce ma wannan wannan ba za ka kauce masa ba kuma ba kuskure bane tsari ne na Allah ma asabaka lam yakul liyukhdi'aka wa ma akhdaka lam yakul liyusibaka tsari ne na Allah dama duk abin da kaga ya kubuce maka dama ba a turo shi same ka ba duk abin da kaga ya same ka to wannan tsari ne na Allah dama duk yadda zaka yi ba zai kubuce maka ba idan arziki ne in kaga ya ka samu to dama naka ne tunna wanka ba za ka rasa ba in kaga baka samu ba duk sammakonka duk wayonka duk basiranka wallahi ba za ka samu ba in damuwa ce in kaga ka tsallake to ba kai bane ba kai ne kai eskin ba amma tuntuntuntu ne Allah ya tsara cewa banda kai za a yi wannan hatsarin ne amma in Allah ya rubuta da kai duk iya tukinka duk wayonka duk basiranka sai ya same ka saboda haka wannan idan ka alakanta zuciyarka da Allah ka yadda cewa Allah shine mai yi in kaga mai kyau daga Allah ne in kaga mara kyau wannan tsari ne na Allah shikenan in mai kyau ya same ka ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat in mara kyau ya same ka ka ce alhamdulillahi ala kulli hal annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amril mu'min hadithin sahih annabi yace al'amarin mu'min yana da ban mamaki inna amrahu kulluhu khairu manzo Allah yace lamarin mu'mini rayuwar mu'mini gaba ɗaya alkhairi ce walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min manzo Allah yace babu mai samu wannan kuma sai mu'mini yaya mu'mini yake yace in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan la yace shi mu'mini in abin farin ciki ya same shi sai ya gode ma Allah wannan sai sa wannan sai zama alkhairi a gare shi saboda la in shakartu la azidannakum dan Allah ya ce in na ba ku gode mu to zan kara muku wa in asabatu darra idan abin cuta ta same shi damuwa ta same shi sabara sai ya hakuri fa kana khairan la wannan shi ma sai zama alkhairi a gare shi saboda inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana kirga ladan masu hakuri yana deban ladan masu hakuri ya ba su ne ba tare da ya kirga ba amma fita daga bakin ciki ka bari sai ka je aljanna shi yasa Allah ya gaya mana ɗan aljanna suna sa kafansu a cikin gidan aljanna mutum da ya gan shi a gidan aljanna addu'an da za su yi shine alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazana har ce mun gode ma Allah da ya tafiyar da bakin ciki daga gare mu yanzu ba sauran bakin ciki da ka sa kafanka a gidan aljanna to duk bakin ciki yanzu an gama bakin ciki an gama bakin ciki amma duniyar nan ran da jinjiri ya zo duniyar nan to a ranar ya fara haduwa da bakin ciki a ranar ya bude kofar bakin ciki kenan a ranar ya bude kofar bakin ciki saboda ma a nuna maka duniyar ma in ka zo fa sai kai bakin ciki da an haifi jariri a duniya da iyayensa da uwar da sauran mutane yana zuwa duniya me suke jira su ga ya fara kuka yana zuwa duniya so ake aji ya tsala kuka to alamar lafiyar shi kalau kenan wai to a nuna maka cewa fa ya zo gidan bala'i kenan daga shigowarsa duniya kuka ya fara yi daga shigowarsa duniya kawai kuka ya fara yi saboda me ya samu wani irin sauyin yanayi bai wanda ya saba da shi ba wanda ya saba da shi a cikin mahaifar mahaifiyarsa ba saboda haka yanzu da ya zo duniya iskan duniya ta kada shi shikenan ana so a ji ya fara kuka in ba ji ya yi kuka ba ma ana tunanin bai da lafiya to saboda haka to tunda kaga wanda ya zo duniya ya fara kuka so shi yasa malamai suke cewa wani malami yake cewa duniyan nan ka zo kana kuka to kayi kokari fa'amal li mautika an takuna idha baku fi yawmi mautika yace waladatka ummuka yabna adama bakiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura yace ya kai dan adam mahaifiyarka ta haifi ka kana kuka mutane kuma ɗan uwanka a kewaye da kai su kuma suna dariya saboda farin ciki yace fa'amal limautik. Kayi kokari kai aiki don mutuwarka saboda anta kuna idza bakau, saboda ya zama lokacin da suke kuka fi yaumi mautika a ranan da zaka mutu kai kuma ka zama baki, ka zama dahikan masrura, kai kuma ka zama kana dariya ne cikin farin ciki. Lokacin da kazo kana kuka su suna dariya suna farin ciki, to kai kokari kai kuma kai aiki dan ya zama in ka tashi tafiya su suna kuka kai kuma kana dariya kana farin ciki. Amma in kazo kuka ka tafi kuka an samu matsala, in kazo kana kuka ka tafi kana kuka an samu matsala. To balantana ma wani ma shi da ma bai gyara alaka tsakaninsa da Allah ba, bai gyara alaka tsakaninsa da mutane ba, da haka yanda yazo yana kuka suna dariya haka zai tafi yana kuka suna dariya. To Allah ya tsare mu daga wannan yanayi, Allah ya kiyaye. To saboda haka wannan ita ce isharun fage da malama ta kawo a farkon littafi wanda zamu tsaya akan shi idan Allah ya kai mu sati mai zuwa a sun shiga cikin littafin kai tsaye insha Allah ta'ala. Abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada, kusakuren da muka yi kuma Allah ya yafe mana, Allah ya gafarta mana, Allah ya mana jagoranci wajen karanta wannan littafi, ya bamu dama mu karanta daidai mu fahimci daidai kuma mu yi aiki da daidai. Allah ta'ala ya kare mu daga kuskure, ya yafe mana, ya gafarta mana kurakuran mu, ya gafarta mana zunuban mu in mun yi kuskure, kuma Allah ya yafe mana, Allah ya gafarta mana. Allah ya sa albarka a cikin abinda zamu karanta, Allah ya sa mu yi shi da ikhlasi, ya sa mu yi shi don Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتبعك واتقاك واتبع سبيلك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك رب المستضعفين من المسلمين، اللهم إنك رب المستضعفين من المسلمين، اللهم إنك رب المستضعفين من المسلمين، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين يا عزيز يا جبار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم لك الحمد بما أنعمت به علينا من نعمة ظاهرة وباطنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.